الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يوم ثلاثة ديار دوت رمضان هجر مايكن الله عليه الصلاة والسلام دغ مكة زوا مدينة دبو دايا دشريه وشد أربع إند دايا وان دي 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 أشرن دي تقص غوتا هدو وطا إفرل جنوكو أيوة النبي إيسا عليه السلام دبو دي دي أشرن دي دي من dawza mu ci gaba da karatun alqur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa cikin farawan mu da gamawan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramakallahu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Naam.
Bismillahir rahmanir rahim.
Naam.
Waqfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin.
نعم.
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون.
وتوكل.
فتوكل على العزيز الرحيم.
الحمد لله. هيا نزل منا تكين سورة الشعراء. عند أجيا منكوانا أكن آية تدريبيو دشاهدو. زام كام تدريبيو دبو مشابير. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa anzar ashiratakal aqrabin kai ma danginka da yan uwanka na kusa gargadi game da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abinda botan gumarka suke jawowa idan an bota mu gumarka a ranar tashin alkiyama za a yi walle walle kowa ya kama gaban shi shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ci gaba da karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda zai yi ma sauran waɗanda suka anshi wannan kira daga cikin ƴan uwa da kuma waɗanda ba ƴan uwa ba domin duk lokacin da aka kira mutane zuwa ga Allah za a samu wasu sun yi imani wasu kuma ba su yi imani ba inna hadaina was-sabila imma shakiran wa imma kafura duk lokacin da aka kira za ka ga cewa mutane wasu za su yi imani wasu za su yi rashin imani to sai Allah subhanahu wataala yake tsara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to cewa idan ka zo kai gargadin nan kai kiran nan zuwa ga Allah to waɗanda suka yi imani da kai ya za kai da su wanda ko ba kai imani wanda ba su yi imani da kai ba ya za kai da su to shine Allah subhanahu wataala saboda falalashi da rahamar shi sai ya fara tsara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda zai yi da waɗanda suka yi imani sai ce to su wanda suka yi imani da kai ya rasulullah wahid janahaka ka saukar da fukafukanka ma'ana ka tausasa ka tausaya ka rangwanta ka jawo su a jiki kuma daman wannan ita jibilla ce dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hafzul janah saukar da fukafukai da tausayawa idan muka kalli irin yanda annabi alaihi salatu wassalam ya rinka tausaya ma bayin Allah da yanda ya rinka umarni a tausaya ma bayin Allah to lalle zaka ga ya cancanci sunan shi da Allah ya ce mashi dil mu'minina raufur rahim kalli yanda annabi alaihi salatu wassalam ya rinka tausaya ma kananan yara zaka ga manzon Allah saboda tausayin shi ga kananan yara da ma an haifi yaro sai manzon Allah ya ce a kawo mai shi in aka kawo shi ya dora shi kan cinya shi ya mai addu'a kuma saboda tausayi dan manzon Allah ya raba shi da yunwa sai manzon Allah ya ce a kawo dabino a mai ta hanif a kawo dabino a tauna a tauna a tauna sai manzo Allah ya hada da miyan shi mai albarka da wannan dabinan ya zuba a cikin bakin wannan yaro wanda ittifaqan an yi cewa mafi yawan jira-jiran da manzo Allah ya yi wannan tahnikin har suka mutu Allah ya dauke masa yunwa wannan kenan bayan nan akalli irin yanda Annabi alaihi salam wajen tausayin shi kalle yanda yake ma sayyidina Hassan da sayyidina Hussein wata rana manzon Allah ana cikin wani dare mai tsananin zafi kama a ce zafi ya ana shi bacci sai yayi tunanin cewa yanzu fa haka sayyidina Hassan yana can ya tashi zafi ya ana shi bacci ile ko manzon Allah na shiga gidan yana cewa assalamu alaikum sai ji sayyidina Hassan na ce masa sayyidina Fadima a bar ruwa Annabi alaihi salatu wassalam yana zuwa ya anso ruwa ya zai ba sayyidina Hassan shi ma sayyidina Hussein ya tashi duk da haka dai manzo Allah ya ba sayyidina Hassan ya sha sai ce mai zai kara ya sha tukun ya ba sayyidina Hussein daga nan ne amma Fatima ta ce ya Rasulullah kaman ka ci san sai Hassan da Hussein ko manzo Allah ya murmushi ya ce to me yasa ba zan so wanda Allah zai daidaita tsakanin wasu manyan jama'a musulmi guda biyu ba da shi hakanan kuma wata rana manzo Allah ya taba iske ita dai sai na Fadima din nan sai na Hassan na kuka sai na Hussein na kuka sai manzo Allah ya ce ba su yi bacci ba ce ya Rasulullahi mu ta hada su bacci ma manye musu kadan sai manzo Allah ya dauki sai na Hassan sai ya zazzago mai da harshen shi da sai na Hassan ya tsotsa harshen manzon Allah sai aka ji kawai yana gyatsa ya koshi tukunne dauko sai na Hussein shi ma ya bashi ya gyatsa tukun manzo Allah ya ce to kwantar da su su yi bacci ke ma ki yi bacci saboda tausayin manzo Allah bai bar gidan ba sai da Fatima ta yi bacci tukun ya tafi kaga wannan haftul janah ne kuma an rawaita cewa irin wannan dai game da kananan yara manzo Allah alaihi salatu wasallam idan rana Ashura tai musamman in ana Ashura lokacin bazara sai ce duk wata mace mai shayar da ɗanta in za ta yi azumin Ashura ta kawo ɗan daman da ta kawo sai manzo Allah ya zazzago harshen shi idan yaro ya tsotsa gyatsa yace nawwame yake kwantar da shi bacci ba zai farka ba sai rana ta fadi dan ta samu karfin yin azumin Ashura kaga nan gun manzo Allah ya tausaya mashi to haka zaka dauka in ka tafi gun mata haka zaka manzo Allah na tausaya musu har ma kullun wasiyar da manzo Allah yake mana wasawsu bin nisa'i khaira kuyi wasiyya alkhairi ga mata in mun kalli tausayin manzo Allah da sahabbai dunkule zaka ga ko tafiya aiki Annabi alaihi salatu wassalamu bai shiga gaba Shehu Ibrahim na ce mana a diwani yana cewa yasuqu sahaban wal mala'iku tatba'u manzo Allah yana kora sahabban shi ne gaba shi kuma baya mala'iku na gadin shi wannan wata rana wani sahabi ke cewa ya taho da dokin shi da rakumin shi sai manzo Allah ya iske shi a hanya da manzo Allah ya iske shi a hanya sai yake cewa ai manzo Allah ya ya rakumin naka ne sai ya Rasulullah kad aaya ya gajiya ya Rasulullah sai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya bismillah ya bugi bayan wannan rakumin yace kawai fasara sayran hasisa sai wannan rakumin yayi wata tafiya ta gaugawa har ya zama rakumin na tsere da kaguwan manzon Allah kaga Annabi ya tausaya mai ya taimake shi shikenan ana cikin tafiya suna hira sai manzo Allah ya ce bi ini sai da mun rakumin nan naka ba gafara Allahu lak in ka saida mun shi Allah ya gafarta ma yace bazan saida maka ba yace kawai sai ma na canza fuska sai manzo Allah ya kara cewa bi'inihi bi 20 sai da mun shi da 20 gafara Allahu lak Allah ya gafarta ma yace sai na kara daura fuska nace bazan saida yace har sai da manzo Allah alaihi salam sai da yace mun in saida mai shi da dinari 100 kuma Allah ya gafarta mun tukun nace na saida yace kun san hikima ta a cikin wannan ba kudin bane gaba na gafarar da Annabi ke nema mun wajen Allah ita ce a gaba na sai da Annabi yace Allah ya gafarta mun to goma a cikin ciniki sai kaga saboda tausayi an yi ciniki da shi bayan an ciniki da shi kuma an nema mai gafara bayan wannan yace kuma da nazo na kawo manzo Allah rakumin manzo Allah ya dau kudi na ya bani har zan tafi sai manzo Allah yace a tarani ma ka suka yanzu kana ganin ne maka aikin yan kwantam ne na tsare na kwace ma rakuri sai Annabi alaihi salatu wasallam yace a'a yace bayan na tafi sai manzo Allah ya kira ni yace hujja malaka wa dirahima dauki raqumin na ban maka dinarorin da na baka ma na ban maka kaga duk wannan habdul janahi ne lil mu'mini waka zaga manzon Allah yana tausayin yara yana tausayin maza yana tausayin mata kai annabi alaihi salam raqumi raqumi wannan wata rawani raqumi ya abauce
yana jin masu su zai kashe
mahiga manzo Allah ce me ake ne aka ce wani raqumi ne abauce shi bari in je gunshi raqumin na ganin manzo Allah ya kwanta ye kuka ye kuka annabi ce ina ma abocin shi ce gani kace me yasa kake matsa mai da aiki me yasa kake hana shi abinci kuma gashi ya dade tare da kai kace wallahi rasulullahi ya faɗi gaskiya annabi ce ko ku ranka tausaya mushi domin Allah shine mafi jin tausayi game da ku kalle yanda ya mubarewa kalle yanda ya matsadda adda wannan dan tsuntsu an yi wani zango manzo Allah yana cikin tafiya an ji an yadda zango a wani guri kawai sai wata tsuntsuwa tsadda kawai sai ta rinka sai ta gugo da gudu ta zo tai kaman za ta sauka akan manzon Allah sai ta wuce sai ta gugo da gudu kaman za ta sauka ka fada shi ana kokarin kore ta sai manzo Allah ya ce cikin kuwa ne ne ya je kwashe mata yaya wai wannan su din da sai ta taho har ta ga annabi ina kawo kukan an kwashe mun yaya sallallahu ta'ala alaihi wa sallam basiran bi sabal ghaib qabla kiyani yace wai kwashe mata yaya wani sabi yace rasulullahi ni ne nake bukata zan kiwo ta ce a'a mai da mata yayanta ta kawo mun kuka ne Allah ya fi ta tausayi shi yadda yanda take tausayin yayanta kaga wannan abdul janah kenan manzo Allah aka yake aka yi koyar da sahabbai tunda Allah ne ya umarce shi cewa hasib janahaka lilmu'mini ka saukar da fuka-fukanka ga masu imani to wannan shine mu ma kowane lokaci ake nema a wajenmu mu rinka tausaya ma na ƙafanmu mu rinka tausaya ma mata mu rinka tausaya ma manya dan manzo Allah na cewa arrahimuna yarhamuhum arrahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi wa man fis sama masu tausayi su ma Allah zai ji tausayin su kananan yara ne mata ne manya ne masu hankali ne mahaukata ne dabbobi ne kai dutse wannan ka rinka tausaya mashi in ba wani abu za ka yi da shi ba kaga annabi alaihi salam saboda irin tausayin shi alaihi salatu wassalam ya ce ranar kiyama tsuntsuwa za ta iya zuwa gun Allah tana kukan me yasa wani ya kashe ni dan manzo Allah ya ja kunnan mu akan kan mu rinka cutar da bayin Allah wa bil janaka liman ittaba'aka min almu'minin to ya rasulullah wanda suka yi imani daga cikin ashirataka ko kuma cikin mu'mine baki daya to ka saukan masa da fuka-fukanka na jin kai ka zama masa bil mu'minina raufun rahim kullun tausayawa ce tsakani to wannan shine abin da ya kamata mu zama masu tausayawa talakawa su rinka tausayin na ƙasa da su masu mulki su rinka tausayin na ƙasa da su kowa ya rinka tausayin kowa in kana tausayin na ƙasa da kai kai ma Allah zai tausayin ka irin abubuwan da suke aukuwa musamman a ƙasar nan tamu na rashin tausayi da rashin kulawa ya kamata idan muna son mu zauna lafiya to mu rinka tausayi kai mai gida ka tausaya ma ƴaƴanka ka tausaya ma matanka duk abin da ka samu ya zama nasu ne haka nan mai mulki dauki kansula kansula ka rinka tausayin mutanen gundumarka da aka ce kai ne wakilinsu a local government kada ya zama idan aka baka naira 100,000 aka ce ka je kai masa aiki kawai sai kai masa aikin 10,000 ka raba masa 10,000 ka zuba 20,000 a account ɗinka to ka tabbata ciyaman Allah zai hana ya ji tausayin ka shi ma ciyaman in yi haka Allah zai hana gwamna ya ji tausayin shi shi ma gwamna in yi haka Allah zai hana shugaban kasa ya ji tausayin shi shi ma shugaban kasa in yi haka Allah zai hana sufafawa na duniya su tausaya mashi su kuma sai Allah ya ki tausayin su to da haka lalle ne a rinka tausaya ma juna kowa na da haƙƙi a bashi haƙƙin shi kowa na da abin da ya kamata a tausaya mai a tausaya mashi Allah ka tausaya mana baki daya wai na so ka fa kul inni bari'un mimma ta'malun Allah ya ce ya rasulullah idan kuma su ashirata kadan can suka saba maka suka ki an san umarnin ka suka ki bin Allah subhanahu wataala to kada zumunta da ƴan uwantaka ta sa kuma ka bi su ka ci gaba da zama da su kullum musulunci ya tanaji yanda za a zauna da musulmi, ya tanaji yanda za a zauna da kafiri, ya tanaji yanda za a zauna da kowa. Allah subhanahu wataala ya gaya mana da kana da iyaye ma kafiri ba wai dan uwa ba kowa ko kani, a iyaye da suka haife ka ashe kafiri ne. Musulunci ya gaya mana yanda za ka zauna da su. Ko Allah na cewa Allah subhanahu wataala yana cewa wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'hima. Ko wa sahibu ma fid dunya ma'rufa. Allah ce in sun saba ma Allah ko suna neman su jawo kai shirka to kakka yi musu biyayya, amma dai kai mu'amala da su da kyautatawa. Allah ya kyauta in kana da uba ba ma guje. Shikenan ka je gonar shi kamar noma, in ya dauko kaya ka amsa, in kayan shi sun dauka ka wanke mashi, amma in za a ta yi masallaci ka bar shi da dodon shi ka ta yi masallaci, in ya ce ba za ka masallaci ba ya kuyi rigima da shi. Haka na kana da uba kirista, akwai daga cikin malamai wanda suka ce ya halatta ma ka rinka daukar shi kana kai shi coci. Ranar Lahadi ka goya shi kan mashin, baba ka shirya to zo mu tafi, ka daukai ka je bakin coci, to baba ya an bidu kare na fada zai ta da ku. Ki ai sai 12 to in Allah ya da 12 da minti 5 ina nan, ka dauko shi ka dawo da shi gida. Musulunci ya yarda da wannan. Ku caga wannan shine haƙƙi na musulunci. Mu kalli yanda manzo Allah alaihi salam ya zauna da ƴan uwan mahaifin shi wanda basu musulunta ba, bai fito na fito da su ba, bai zage su ba, bai bata da su ba, amma dai kullum abinda yake na kiran Allah bai fasa ba, su kuma abinda suke na kafirci ba su fasa ba. Dauki a cikin sahabbai, mu dau darasi da shugaban sahabbai sayyidina Abubakar, Allah ya kara mashi yadda. Ka san cewa mahaifin shi Abu Quhafa da mahaifin shi basu musulunta ba, sai randa aka yi fatu Makka ta musuluncin nan da gwagwarmaya da akai, ba hadisi ko ɗaya da zaka ji an ce sayyidina Abubakar yayi jayayya da baban shi akan musulunta. Babu. Kai sai ka rantsa da Allah ma bai da inna bai da baba. A kullum sayyidina Abubakar Allah ya kara mashi yadda haƙoƙin da musulunci yace ya ba su, su yake ba su. Ya zauna da su lafiya, ya kyautata musu, kuma da bai hijira sai da ya je musu ban kwana. To ni yau Ubangiji na ya ce in bi annabin shi za mu baggaran nan, sai mai izini ya tafi. Sai wanda aka zo fato Makka ta kalli daga yin hijira zuwa fato Makka ta shekara nawa, amma sai da aka zo fato Makka ta Zainab Abubakar na zuwa aka gama abin da ake, bai tsaya ko ina ba hele da gidan mahaifin shi. Shi to baba kun ga yanda Allah yau an ci Makka da yaki. Baban ma ya tsuwa ko tashi bai iya yi. Sayyidina Abu Quhafa radiyallahu anhu yace to in nakin gani da haka ina ba ku shawara ku zo mu je ku musulunta. Suka ce dama ai kai muke jira. Sayyidina Abubakar ya kinkimo Sayyidina Abu Quhafa, aka dauko mai mahaifiyar suka zo da su gaban manzon Allah. Annabi alaihi salam yana ganin Sayyidina Abubakar ya taho da Abu Quhafa, lokacin bai kalmar shahada ba, kawai sai manzon Allah ya miƙe yace haba Abubakar, me ya hana ka barshi a gida ni ka kira ni ya zo ya musulunta a wajena? Allah wannan ba darasi ba ne. Ya zo ya musulunta, mahaifin Sayyidina Abubakar ta musulunta. Bayan sun gama musulunta sai manzo Allah ya kallige mu Abu Quhafa ya fari sal. Sai manzo Allah ya ce wannan farin gashin da kun canza shi da wani abu, amma dai ku kiyaye baki. Daga nan ne aka samo dalilin idan mutum na da farin gashi yana iya yin kunshi da ja ko bulu ko yalo ko kore, amma ban da baki. Alfarkacin su aka samu wannan. Da aka kaga sai Abu Quhafa yana da wata martaba, shi sahabi, inna shi sahabiya, baban shi sahabi, ƴaƴan shi sahabbai, sai shi matan manzon Allah. Da aka yanzu akwai kan Abdullahi bin Zubair in ya taji bugun kyauri sai ya ce wa man wa man misli, waye kamata? Ni sahabi, inna ta sahabiya, baba na sahabi, wanda ya haifi inna ta sahabi, wanda ya haife shi sahabi, wanda ya haifi kaka ta sahabi. Kuma ga ƴan uwan inna shi na auren manzon Allah. Dole ka idan Allah ya ce fa in asauka, idan dangin nan suka saba maka ya Rasulullah ba fada za ka yi da su ba, abinda dai zaka gaya musu wa qul inni bari'un mimma ta'malun, sai ka ce musu to ni dai abubuwan da kuke aikatawa na yi muku bara'a, ne muku walle walle, ba ruwana da ku ku je ku ta hidimar ku ni ma ku bar ni in hidimata al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukallifa nan gun Allah na magana kafirai kafirai ake magana ba Allah na magana ɗan izala da ɗan tariqa bane ko Allah na magana ahlus sunna da ɗan shia a ana magana kafiri fitikan ne bai bautar gunki amma ga yanda Allah ya ce ai mu to mu yanzu ina aka samu wata dama kai ɗan tariqa ne baban ka ɗan izala ne shi ya ce sallar 12 da rabi zai rinka yi wace ku yi fada wace ku yi fada waye ce kai mai tawaye a'a tunda kai ka fahimci cewa tariqan nan ta waliyan Allah ita ce tariqar da za a bi kana da yanci kana da dama daga ran da ka balaga kana da yanci babanka ya bakka kai abinda kake so waye ce kai fada da shi ba inda musulunci ya tanaji wannan a ka bi shi ran da yazo ya ce kai mun shirya wa'azin kafa a Abuja ce baba nawa ne kudin mota ka bashi ka ce a sauka lafiya ko wanda yazo ya ce kai an ce za a yi wa'azi gu kaza za a ratattaki yan dariqa ko ce baba ina ne in kai ka da mashin ka je ka kai shi dan kakka ji zagi shi o tijjan shi Abdul Qadiri ka dawo gida karye 10 za dawo dauke ka an zauna lafiya dan ko baban ka dan dariqa ne kai ahlus sunna ne zafi kai ko waye ce kai fada da shi waye ce kai fada da shi a tunda ya ce shi rayuwar shi zai akan bid'a ka bar shi rayu akan bid'a kai da kake ganin kai ahlus sunna ne Imam Ahmad ko Imam ahlus sunnati to shi ba a ce kai fada da shi ba abinda aka ce maka cewa akai faqula lahu wa qad rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana ka kyautata mai in lokacin zikirin juma'a yayi da ya ce dauke ni ka kai na zawiya ka ce to baba ka dauke ka je bakin zawiya ka jira shi ya shiga la ilaha illallah sai kuma ka take kai hirarka in an gama ka dawo ka dauke ba matsala amma yanzu saboda rutanin al'umma dai aka cusa musu muguwa aqida kasan nan sai da aka samu mutanen da mutun ya siyo nonan bahillata na ya kawo mu uwashi wata kin izala nonan da kika bani ga abinki na yake shi a jahalul jahilina nonan akuya zai daida nonan mutum anan kasa an samu wanda suka buge buge da iyayensu an samu wanda suka tsineneniya da iyayensu kan wani abu da aka ce wai na fahimta ne ka je gun dan izala zai dan koma tun daga bakara hannu sai ce duk a izala aka saukar da ita haka ne ka je gun shehin dariqa shi ma tun daga bakara hannu zai ce ma an a ita dariqa dariqa aka saukar da ka matsa mai cewa Allahu saqamu ala dariqati al-asqina amma an ga da ka kaji ma sunan tariqa ina sunan izala yake sai ta kawo ma wa'annan dalila to da aka fahimta shi tunda fahimta ce kowa ya tsaya akan fahimtar da yake hatta tsakanin fahimta da ake zuzuta tsakanin shi'a da sunna wallahi akwai abubuwa da yawa wa'anda son zuciya take sawa ana zuzuta su tabbas duk mutumin da yau zai zo ya bude baki a aqidar shi ya ce ba annabi aka aiko ba aliyu aka aiko wannan kafiri duk mutumin da zai zo ya rinka bude baki yana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin malamai akwai wanda suka ce ya kafirta to kai kana son zaman lafiya nan go an ce shi kafiri ne can an ce ba kafiri bane kai me zaka yi kai ne ina zaka bi kun wajen kafirta zaka bi ka bi yanzu ka sani cewa a cikin mazhabin ahlus sunna mu da an ce khulafa'ur rashidin wanda za a kawo Abubakar Umar Usman Ali ko to a mazhabin ahlus sunnat wal jamaa akwai sabani tsakanin bibi kon Usman da Ali kuma sabani ne wanda yake ya shahara cewa wai shin Usman ya fi Ali koko Ali ya fi Abu ai eh Usman ya fi Ali koko Ali ya fi Usman amma yanzu in irin mu ne ba kai karatu ba da Allah da an zo ma da wannan fahimtar sai ka ce duk wanda ya ce Ali ya fi Usman kafiri ne wa ya gaya maka ko ba ma sabani bane na shi'a sabani ne na ahlus sunnah wal jamaa yanzu dauki wani abu inda za ka gane cewa dole mu shiga cikin taitayen mu yanzu irin sallan nan da yan shi'a suke zuhurai ne da isha'ai ne ko a kira azara mutun ya zaman shi ta hira sai al'asar ta yi raka'a takwas ko to da ka zo cikin wadda hadisin nana ya za kai wannan kabbara-kabbaran da ake a duka ai kabbara a dago ai kabbara ai sujada ai kabbara akwai hadisin abu wadda ya za kai ba rigima shafa kafa ake ba ko in sun gama a ji wanke duk an wanke ko ina amma kuma ya a shahi kafa to matsala ce khilafiya ba me qur'ani ke ce mana ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-murafiqi wa masahu bi ru'usikum wa arjilakum wa arjilakum ko arjilikum wa arjilikum ko ko arjilakum to nan gun wannan lamdin wa wasali saman nan da kasa shi ya jawo sabana idza faghsilu ya ayyuhal ladzina qumtum ila faghsilu bi wujuhikum fi ko to dauki wannan hakuran din saboda baya yazo ce bi wujuhikum wa aidiya wa aidi aidi di kima wa bi aidi ila al-marafiq wa masahu bi ru'usi si ai sai na jira ka shara'u si ko bi ru'usi sai ce wa arji wa arji la koli na alamun la ko wa arjila kum sai aka yi mai wata lisa ma arjila to sai ya ce ku wanke bi ru'usikum bi aydiyakum bi wujuhikum wa aydiyakum ila al-marafi wa mutahu bi ru'usikum wa arjilikum tunda wannan wawdin mazhabin al-shia suka ce a wawdin nan akadin wance ne misali yadda abun yake sai nazo ina bayanin ce kai malam tashi kai alwala da kai da kai to dan Allah wancan na gabo he na ce tashi alwala ko to amma daga zuwa kuma sai na canza ya ce to tunda wa'annan cewa ne su wanka kai kuma kai wanka umarni da canza ba to amma ai umarnin wancan ya shiga tsakanin wa'annan an fahimta to umarni ne ya shigo tsakani Allah ya ce ku wanke hannuwanku bi aidiyakum wa arjilakum wanke hit to wajen wa arjilakum dinnan in kai mai wasali sama to adabin ya koma faghsilu ku wanke in kai mai wasali kasa ya zama adabin ku shafa ne to wannan wasalin wa shine ya haifar da rigima daga in mutun yayi alwala ya shahi kawashi irin na yan shi'a bai da sallah sallah nan ku ina wata rigima nan duk kowanne ka tafi za ka to da ka idan ba aqida ta zama mummuna aqida ba ta kafirci ba a kafir ta mutum kanta a tambayi Imam Ahmad aka ce idan mutum ya ridda da za ka iya ce mashi ya ce to ni ya faɗa da bakin shi ban yi ma mutum hukuncin ridda sai ya faɗa da bakin shi dama ko su sufaye radiyallahu anhu abinda suka ce idan ma mutum ya ridda to sai ka bashi uzuri 99 da mutum zai zo yanzu ya ce ba Allah Allah duk wanda ya ce ba Allah ya sunan shi kafiri ko to a ka'idar malaman musufaye su sun ce ba za a tabbatar da ridda ba kai sai ka bashi uzuri 99 aje to wata kila kaza yake nufi sai ka bashi uzuri 99 to idan duk uzurin bai hawo ba za kai mai hukuncin ridda bayan ya faɗi cewa shi yayi ridda kuma yanzu haka ake da haka in an ce ummatul islam mutanen musulunci baki daya to abubuwa ne zaka samu sabani wannan fahimta kaza wannan fahimta kaza wannan fahimta kaza amma yanzu lalacewa ta kai ga mutumin yana la ilaha illallah ya ji ka la ilaha illallah ya ji ka istighfari ya ji ka salatin annabi ko ka so ya ji ka san annabi ko amma kuma kullun shi kake ce makafir kullun zai la ilaha illallah 300 kai baka da tabbacin kana yin 10 kuma da an ce ina kafiri he kace shi kuma in za a shiga musulunci kuma kace abin da yake fadi shi zaka fada
wani irin musulunci ne wannan mun taba irin wannan can lokaci ana hidimar zumra muka yi abin nan da wani shi ce shi ai shi ce ba shi kai malam duk hujjojin da zaka kawo mun da kai kafiri nace to na yadda kai kuma mai imani ne ya zan in shiga musulunci sai ce ai kai ne sai nace aka dai kai mun har yanzu ban san abin da zan ba in shiga musulunci sai ce ah la ilaha illallah zakai muhammadur rasulullah nace to ai ko da zabe na yi dari kuma yanzu ma kan mai maganar na yi dari ka dai kawo wani abu da zan shiga musulunci akwai abu za ka bar ka tausasawa a cikin al'amura duk yanda fahimta take inda aka yi adal inda abu ya zama na adalci a yi adalci inda abu ya zama ba na gaskiya ba a faɗi cewa ba gaskiya ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana bana zo ka fa kul inni bari'un mimma ta'malu wa tawakkal 'alal 'azizir rahim Allah ya ce ya rasulullah ka dogara 'alal 'azizir akan mabuwayin nan Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahim wanda yake kuma mai jin kai akan al'amuran shi nan gon Allah ya kawo al-aziz mabuwayi ar-rahim ya kawo mai jin kai wannan sunayen suna da mudabaka da wa'incan ayoyin guda biyu wa abirjana ka liman ittaba'aka minal mu'minin ya zama cewa an samu ar-rahim kenan wani a zo ka ba kullin ni bari'un mimma ta'malun an samu al-aziz kenan subhanahu wa ta'ala na'am
الذي يريك حين تقوم
نعم
وتقلبك في الساجدين
إنه
هو السميع العليم
الله سبحانه وتعالى يقول إن كادوا قرق الله نم مبواهي الرحيم وانيكم يجن أي سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم shine ubangijin da yake ganinka a lokacin da kake miƙewa daga inda kake zaune zamanka Allah na gani tashinka Allah na gani kwanciyarka numfashinka bude idanka shaka iskarka komai Allah yana gani wasu malaman tafsiri mafiya kuma suka tafi cewa allazi yaraka hina taqumu min al-layl shine ubangijin da yake ganinka lokacin da kake tashi a cikin dare kana yin ibada shi aiwar dare inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil layli wa nisfahu wa thuluthahu ko aiwar dare ita sunna ce akan kowane mutum amma wajibi ne akan annabawa yanda ka san wajibi ne kai sallar magriba to shi kuma annabi wajibi ne akan shi kiyamul layli Allah ya wajabta mu kowane annabi dole ne ya rinka tsayuwar dare shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi yana tsayuwa cikin dare hatta ta tafakkara kadamahu har sai kafafuwan shi sun kumbura saboda tsayuwa kadan daga cikin sanilolin manzon Allah wani sahabi yana cewa wata rana na kwana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dakin wata a gogota yace lokacin da dare yayi yace sai naji manzon Allah ya tashi ya kabbara sallah yace ni ma sai na tashi da yake na kabbara sallah a wajen agun manzon Allah sai ya kamo ni ya dawo da ni wajen dama ya karanta Fatiha sai ya kama suratul baqara yace a zuciyata sai yace to taqila dai aya 100 zai yace da yaji aya 100 kawai sai ya ci gaba yace to taqila zai yi rabi ne ya wuce nace to wataƙila zai yi rufu in ya gama Ali Imran Baqara ya gama Baqara ya kama Ali Imran ya wuce Ali Imran ya kama Ma'ida ya gama Ma'ida ya dawo Nisa yace kai manzo Allah sai da ya shiga cikin suratul Araf yana yace kuma wa kana yaqra'u mutarassilan ya kasance yana yin karatun ne a hankali a hankali ba hazarama yake ba yana hadiye baki a hankali yace kuma duk da yin da yake haka idan ya je wajen ayar rahama sai ya aje karatun sai ya roki Allah rahama idan ya je wajen azaba sai ya tsaya ya roki Allah tsari daga azaba Allah shi da al'ummar shi kaga wa daga bakaran nan zuwa inda yake wajen izu 15 ne a raka'a daya me zai hana ka fada kumbura alayhi salatu wassalam yace kuma da manzo Allah ya ruku'u sai ya zama ruku'un manzon Allah ya kai tsawon karatun da ya dauka ko daga ruku'u ya tsaye ayi wanda ya kara yi ta kai tsawon ruku'un kowace sujada da ya tafi tsawon sujada ya kai tsawon ruku'un daka a dara raka'a biyu kai annabi alaihi salatu wassalam saka manzo Allah ke tsayuwar dare kuma ga hadisin Aisha tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafificiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar dare wani gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin tsayuwar dare kowane dare sai manzon Allah ya sallah tace kai saboda kulawan manzon Allah da sallar dare hatta kai ga annabi alaihi salamu in ma bai lafiya yana yin sallar dare a zauni bai iya likewa amma a zaunan zai yi ta kuma ga hadisi ne wanda mai rusala ma ya kawo shi ko tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba karawa ba a cikin dare sai yadda raka'a 12 ai raka'a 12 manzo Allah zai raka'a 12 kuma yayi wutur wanda wannan shine ake san duk inda mai imani yake to ya rinka kokari kada ya rinka gazawa daga raka'a 12 malamai Allah ya kara musu yadda sun fitar da nau'o'i na nawafil wanda sahabbai zaka samu wani sahabin nayi raka'a 100 kullun kamar sayyidina Ali ko manzo Allah bai hana shi ba zaka samu wanda kamar Abdullah bin Amr kullun da daddawa saukan Qur'ani a cikin sallah kamar sayyidina Usman bin Affan kullun sauka al-Qur'ani yake sauka da rana sauka da daddare haka zaka ga sahabbai kowa da irin nashi aiki in ka zo kasa daga tabi'ai tabi'ut tabi'in saka samu irin a wannan imamu wannan imamu Shafi'i da ko imamu Ahmad wanda shi kullun sai yayi nafila raka'a 3 300 da daddare kullun raka'a 300 to kuma ya zauna yayi nazari tukun asuba kai da Allah ne kai ko kisan kai aka yi aka sai kai raka'a 300 zai yi to dan haka ita yin qiyamul layl kofa ce bude ya ayyuhal ladina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira in ji abun alkhair ne ba za a ce dole sai ka tsaya raka'a shafi nan ba eh raka'a dubu za ka yi Allah ya amsa haka manzo Allah haka yake tsayuwar dare kuma jidda haka manzo Allah bai tsale ba hatta sahabban shi manzo Allah lokaci in yayi sallah yayi sallah kuma ya tashi ya fita sai je gidan sayyidatina Fatima alaiha salam sai ce wa Fatima ku tashi ku yi sallah ya bugi kafarta ya bugi kafa alaiha ku tashi ku yi sallah wata rana manzo Allah zai je gidan sai biyo ta gidan sayyidina Abubakar ga fitila kunne a ɗakin Abubakar manzo Allah sai ya leka sai ga ashe Abubakar ne yake sallah amma kuma yana karatun kasa 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 sai ya wuce sai ce to bari in bi gidan Umar aikan ya shakwana kawai sai ji ana baran ayoyi ratatatatata da karbi ya je ya tada Aliyu da Fatima ya dawo to da safiya dai sai manzo Allah ya ce Abubakar na iske ka kana sallah amma ba a jin abin da kake faɗa sai ce ya Rasulullah aini ina ganawa ne da wanda yake kusa da ni ka ji wata ma'arufa ba ba ina ganawa da wanda yake sama ba ina ganawa da wanda yake kusa da ni sai manzo Allah ya ce to ka dan daga sama ka sai ce to kai Aliyu da nadi kana tararakawa ba yace a ya Rasulullahi ni ina yi ne dan in kore shi dan in tada bai bacci sai manzo Allah ya ce to kai kuma ka dan tausasa dan kar ka hana wasu bacci to kuma abin da zai baka mamaki ba ta ya tada Fatima da Aliyu ba to kuma ga hadisi na ita Aisha kuma tace in ma yana sallah sai in miƙe kafa a gaban shi sai in zai sujuda ya tura kafa ta ya sujuda sai alfujo ya ce ya tada shi ce rabuwa ta shiki shiki shaba'i da wutar ashe kaga kowa da kafan da aka yi mai wani kafan da aka yi mai ya dau sharbin shi ya tawaddi wani kafan da aka yi mai ya sallah wani ya tsara Qur'ani diddai ta bayanul ahwal wal maqsadu ar-rabb Allah ake so a gane kawai Allah ka ba mu yiko Allah zai yawa ka hina taqum wanda ubangiji shine wanda yake ganin ka hina taqum a lokacin da kake miƙewa cikin dare na'am
wa taqallubaka fis sajidin
na'am
innahu huwas sami'ul alim
wa taqallubaka fis sajidin kuma ubangiji shine wanda yake ganin jujjuyawarka fis sajidin a cikin masu sujada nan aya tana da fassarori kamar fuska biyu ko uku fuska ta farko na kawo ta shine wannan yanda manzo Allah ke zuwa ya tada sahabbai cikin dare su yi ibada fuska ta biyu taqallubuka fi sajidin jujjuyawaka a cikin masu sujada shine idan manzon Allah na sallah tare da sahabbai a cikin masallaci yana kulawa da yanda su suke yin sallah domin annabi alaihi salam yana ce ma sahabbai idan ina yin sallah abubuwan da kuke yi na ruku'un ku da sujada ku a baya na baya boyuwa a gare ni domin ni ina gani da gabana ina gani da baya na kamar yanda nake gani da gabana kaga zuciyar manzo Allah kenan ita fuska biyu gare ta ta kalli baya ta kalli gaba da haka manzo Allah ya taqallubi ya sujada sahabbai su sujada ya daukako daga sujada sahabbai su daukako daga sujada to taqallubuka fi sajidi da kiran fuska ta biyu fuska ta uku kuma suka ce a'a Allah da yake yana ganin taqallubuhu fi sajidin jujjuya manzo Allah a cikin sujada shine jujjuya washi a cikin tsatsan iyaye da kakanni har ya zuwa sayyidina Abdullah haka sayyidina Abbas yake ce mashi a cikin aba a cikin wakan nan da yake manzo Allah yana cewa tun kalimin salimin ila rahimin idza madha alamun wada tabaku shi ya Rasulullah kana jujjuyawa min daga tsako zuwa mahaifa daga tsako zuwa mahaifa wani mun sai kaji na ce waratta nar al halil muktataman tajul fi falatta tahqaiku ce wai Rasulullah kana jan jujka jujjuya ma a cikin wuta annabi Ibrahima kana ta yawo cikin ta baka kone ba ma'ana cewa lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta to manzo Allah na cikin tsatsan shi jojin annabi Musa a annabi Nuhu alayhi salam sai manzo Allah aka shige shi annabi Isma'ila da aka zo za a yanka shi manzo Allah na tsatsan shi ko shi yasa a annabi alayhi salatu wassalam sai ya zama cewa dukkan a iyayen shi baki daya tun daga annabi Adam har zuwa sayyidina Abdullahi da sayyidatina Amina alayhi assalam wa radiyallahu anhu ma dukkan su baki dayan su a mu'minai ne wannan shine ittifaki na malamai haka nan wasu kuma daga cikin kadan kamar me Muhammadu Ridha ya kawo cewa akwai ma malaman tarihi da suka ce ai tun daga annabi Adam har ya zuwa sayyidina Abdullah dukkan su annabawa ne ba dai ai yi masa annabta bane kawai duk iyayen manzon Allah annabawa ne bambanci dai su ba annabawa bane mursalai akwai mi khasa'isul kubra Imam Muslim Jalaluddin Al-Hadith Imam Suwayhi sai da ya babi musamman akan cewa kebantuwar asalin danganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cike kawo hadisin Abu Na'im wanda aka rawaita daga Abdullahi dan Abbasin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wasu iyaye guda biyu ba su hadu ba iyaye guda biyu nawa tun daga annabi Adam har ya zuwa sayyidina Abdullahi akan zina ashe ga wani kakan manzon Allah da kakashi zina suka yi ha sha Rasulullah annabi Muhammadu bai da wannan yace kuma Allah bai gushe ba yanqulni min aslabit tayyiba ila arhamit tahira musaffan muhazzab la tatashabu shubatani illa kuntu fiha rahima yace cewa kuma ban gushe ba Allah na dauka ta daga tsatso mai tsarki ya zuwa ga ya saka ni cikin mahaifa mai tsarki ina tatacce kyakkyawa kuma duk inda aka zo a cikin dangane aka ce ga bangaren kaza to Allah zai dauki babban bangaren ne ya sa ni a cikin shi alayhi salatu wassalam an fahimta da kyau haka nan kuma an da yaro ya ci wani hadisin daga shi Abdullahi dan Abbas yana fassara wannan taqallubuka fi sajidi yace manzo Allah yace ma zalan nabiyyu ya taqallabu fi aslabil anbiya'i hatta waladathu ummuhu yace manzo Allah bai gushe ba yana jujjuyawa a cikin tsatsan annabawa har sai da inna shi ta haifai kaga kenan ashe daga annabi Adam har ya zuwa sayyidina Abdullahi bin menene kenan annabawa ne kenan kuma haka zaka yi ta gani haka zaka yi ta gani Allah subhanahu wataala ya jiro manzon Allah ya daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisin da aka rawaice shi ma daga dai Ibn Abbas Abdullahi Abbas ya ce wa anna quraishan cewa su quraishawa asalin quraishawa kanat nuran bayna yadillah wani haske ne a zatin Allah asalin quraishawa haske ne a zatin Allah subhanahu wataala qabla an yakhliqa adam bi alfayani tun kafin ya halici annabi adam da shekara 2000 yusabbihu zalika an-nur wannan hasken yana tasbihi wata tasbihu almalaikatu bi tasbihi ko mala'iku suna yin tasbihi da tasbihin wannan hasken sai zama hasken quraishawa yana ba mala'iku tasbihi quraishawa sune shugabannin zakiran mala'iku kenan falamma alqallahu adama lokacin da Allah ya halici annabi adam alqa zalika an-nur fi sulbi sai Allah ya dauki wannan haske sai ya jefa shi a tsatsan annabi adam fa inna rasulullahi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ahabadani Allah ila al-ard sai Allah ya jeho ni zuwa kasa fi sulbi adam a cikin tsatsan annabi adam kuma fi sulbi nuh sannan kuma zuwa ga tsatsan annabi nuh wa qazaba bi fi sulbi ibrahim sannan Allah ya jefa ni a tsatsan annabi ibrahim thumma lam yazal yamqunni thumma lam yazal Allah yanqulni min aslabil karima wal arham at-tahira sanakum Allah bai gushe ba yana ta jefa ni a cikin tsatso mai tsarki da mahaifa mai tsarki hatta akhrajani min bayna abwaya yace har sai da Allah ya fitar da ni daga tsakanin iyaye na guda biyu lam yatalaqaya ala safahil qab iyaye na ba su taba gamuwa akan zina ba in kana neman dan halal uban halal shine sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daka Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama annabi ya darasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka nan da Allah ya ce wa taqallu waqtis sajidin Allah yana nufin cewa jujjuyawan manzon Allah alaihi salatu wassalam a cikin mahaifin iyayen shi akwai malam wabu bin munaddihin yace na bididdiki na lissafa kaka namiji da kaka na mace guda 500 na manzon Allah yace amma ban taba samun guda ɗaya daga cikin su wanda suke zaman zina ba 500 a wata ruwaya kuma yace tunda nake yace sai da na lissafa danganan manzon Allah daga kan shi har zuwa shekara 500 shine tun daga kan wafatin annabi Isa dan tsakanin wafatin annabi Isa da manzon Allah shekara 560 ne yace daga wannan gun hayya zuwa ran da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na lissafa kakanni 500 amma ban taba samun mutanen banza cikin su ba shine Allah yake ce mai ta kallu baka bis sajidin da kuma jujjuyawaka ya rasulullah bis sajidin hakkin masu yin sujada ma'ana masu bin Allah da haka in mun kalli wa'innan maganganu na malamai ko da an kalli wannan hadisi na Muslim cewa waya uzbillah an tambayi annabi alaihi salam ina iyayenka yace suna huta to wannan kalmar ta abu malamai sun caje ta sun gane cewa aka ce abu ba ana nufin uba mahaifi ba ana nufin dan uwan uba ma abu ne Abu Lahab ba kai gobi bane da aka Abu Lahab manzo Allah da aka ce ina babanka yace yana huta ina nufin Abu Lahab ne amma annabi alaihi salam an roki hadisi da yawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaje manzo Allah yaje abuwa ya tada sayyidina Abdullah ya imani da shi ya tada sayyidatina Amina ta imani da shi idan kuma duk wanda ya musa wannan kuma ho ya ce fa annabi Isa ya ji annabi Muhammad ne duk wanda ya ce wannan ƙarya ne to fa ya ce annabi Isa dan yana tada matacce to an ce annabi ya tada ka ce ƙarya ne hadisin yan bid'a ne ko kuma kai yanzu da hadisan da annabi ya tada mata tuba ka taba ganin ko ɗaya ba da haka manzon Allah alaihi salam in ma ana neman imani ne na zahiri to ya ji ya tada sayyidina Abdullahi da sayyidatina Amina kuma sun yi imani da shi kuma sayyidina Abdullahi da sayyidina Amina in ka ji irin maganganun su zaka gane cewa suna da imani akwai lokacin da sayyidina Abdullahi bayan an je an yi Qur'an nan an fanshe shi da raquma 100 za a yanka su wata bayahudiya ta ga hasken annabta a goshin shi ta kira sayyidina Abdullahi ta ce mashi wannan matashi ba ka zo gida na in kebanta da kai ba in mun gama an baka rakuni 100 sai sai na Abdullahi canza fuska ya ce ammal haramu fal mamatu dunam yace ke da Allah ai aikata haram da Allah Quraysh ya zo san haram masu cin mushe masu kisan kai sun san haram amma sai na Abdullahi ce ammal haramu fal mamatu dunam ai an aikata haram gwamma mu wal huwa ya hami irdahu wa dinahu yace ai mata a cikin yana kiyaye mutuncin shi ne da addinin shi in ka kalli sayyidatina Amina wanda za ta yi wafati ji irin baitittukan da ta rinka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta dinga ce mai baitittukan kuma sun tafi a menene barakallahu laka min gulani tace barakallahu laka Allah ya maka albarka ya kai wannan yaro barakallahu laka min gulani wannan yaro Allah ya maka albarka ba wacewa ta yi barakallaka laka ko uzza ce Allah ya baitittukan suna nan Allah ya mu gobe ma karanta su idan haka duk wa'innan an da ya tabbatar da cewa sayyidina Abdullah da sayyidatina Amina da dukkan kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su masu imani ko babu kuma je ka samu Muhammadu wa ridaka samu ajdadu ajdadu nasbuhu wa ajdadu duk ko kuma ko ne za ka babu wani kakan manzon Allah da aka kawo wanda ba a faɗi wasu halayen kirki game da shi ba shi yawar da alhazai suke yanzu a Makka na watsa ma kuciyoyi din nan alkama din nan da ake ai kaga bai cikin sharadin aikin hajji amma asalin shi sai na Abdul Muttalib ya fara shine duk irin madan yayi zai rinka zai tanaji alkama ya dinga ciyar da mutane yana cewa watan Allah ne a girmama mutane to sai ya zama wannan alkamar da ke zuba sai kuciyoyin daji suke zuwa suna ci an ce wacce take zuba za su shekara ba su tsince ka ba shekara guda ba su tsince ka ba to he ya zama ma kawai sun baro inda suke tun daga inda za a ci a koshi a kwanta ina za a koma daji wannan shine asalin zuwan wa'annan kuciyoyin ko shawar Yusuf bin Bahani ya faɗa a cikin Alwarul Muhammadiyya ya ce wannan kuciyoyin kuma su wa'annan kuciyoyin da kake gani kuma suna daga cikin zara'ar kuciyar da ta tashi ta je kogon da manzo Allah ya hijira ta ƙugunna ta yi kwai da haka da Allah ya tashi dan ya saka mata dishi sai ya kashe zara'ar wa'annan yaban nata da Allah ko wannan kuciyar ka ai saka ce ɗan wutacci wanda ga aikin da kakarta ta yi bakatul hadilu ala ta qadim ahadi to kuma kwatanta da hankalin ka man in kai ba mahaukaci bane yanzu a zo a ce ka zama ministan kudi na Najeriya amma sai a ce wai kai saboda adalcin ka kullun ubanka yayi kuskure zai ci abinci Allah ya sunan ka to duniya kenan kawai yanzu a zo a ce aljannan nan da manzon Allah zai abin da ya ga dama da ita a ce ya kwashi uban kowa da uwar kowa ya kai ai ba ina karasa ba ma ya karasa ba to wallahi wallahi mutun ya kiyaye cutar da janibin manzon Allah wallazina yuzuna rasulullahi lahum azabun alim wallahi masu cutar da manzon Allah suna da azaba ne raɗaɗi kalli fa wata rana akwai ɗaya sayyidina ba sayyidina ba ɗaya Abu Lahab ɗaya Abu Lahab ta musulunta din ta zo za ta wuce sai a rinka tonanta ana ce mata ɗiyar garwashin wuta wannan sai ta je ta gaya ma sayyidina Aisha ce kin ji in zan wuce to nan da matasa ne sahabbai ke mu ana cewa babana ki gaya ma annabi sai Aisha ba ta faɗa ba wannan ta zo za ta ƙara wucewa tana gaya ma Aisha sai annabi ya shigo ya ce ba ƴan uwata me yasa naki ya rasulullah in zan wuce wajen sahabbai suna ce min wai ɗiyar garwashin wuta kawai sai manzo Allah da yana da bukata cikin gida kawai sai ya juya je ya hawo minbar ya ce kowa ya zo masallaci ya ce me yasa kuke cutar da ni a cikin dangane na me yasa kuke cutar da ni a cikin dangane na manzon Allah ya faɗa ya faɗa ya faɗa amma da Allah wa aka taɓa Abu Lahab amma an taɓa Abu Lahabin annabi ya faɗa kai kuma sai ka zo ka ce wai iyayen annabi na wani guri wai kaga hadisi to na hadisin ko muttafaqun alaihi ne bai in aka karaita shi sai mutun ya samu lada ko kallon magabata Allah ya kara masa yadda ka bibi sharhoyin malamai bibi sharhin sahihu muslim da imam an-nawawi ya kaga me yace agun bayan ya kace kace isnadin hadisin kuma yazo yayi maganganu na girmamawa da darasa ga manzon Allah nan kusa kusa ba wani zamani mai tsawo ba gashi yau manan shehu malam nasir kabar Allah ya kara mishi kusanci shehu malam nasir an zo ana karatun muslim aka karanta hadisin ana gama jan hadisin sai ya fashe da kuka shin ma'aikin Allah za a gaya mu wannan yana kuka dole aka yanke karatu amma an kai kana shan shayi to ai wai hadisi ma ce iyayen annabi na wata ka kade wallahi wallahi duk wanda ya yarda da wannan abin ya yarda su ya jaddada musulunci da haka lalle ne ɗan uwa mu yi kokari mu kiyaye martaban manzon Allah kai ba fa iyayen shi ba mu abinda muke da itikadi akan shi muke ganin cewa Abu Talib wanda ahlus sunna ke da ittifakin cewa bai musulunta ba mafi yawan su Abu Talib din nan mu muna ganin ya cancanta yace aljanna kana ga sayyidina Abdullahi wanda wannan haske mai albarka ta jikin shi ya biyo ina ga sayyidina Amina wanda ta dauki wannan hasken wata tara kuma a ce duk tayi wannan abin a banza sai kai uwarka da bata iya sallah ba bata iya Fatiha ba ita za ce wannan kuma ai yana daga cin mutunci ma yanzu a zo koda ubanka ko uwarka a ce sun musulunta amma ɗan bid'a ne da wani zai zo maka ta'aziyya kai ahlus sunna ce ashe ɗan bid'an nan ya mutu sallwa ne za ka ji daɗi amma ka san ɗan bid'a ne nan ba rigima ake ta yadda mutane ba iyayensu ƴan ɗariƙa yanzu mutu su sai malamin sunna zai mai sallah ai ɗan bid'a ya mutu da haka ƴan uwa taqallubuka fi sajidin Abdullahi dan Abbas ya tabbata ko manzo Allah ya ce Allah ya sanar da shi fassarar Qur'ani ba wanda ya fi shi fassarar Qur'ani da haka ya ce taqallubuka fi sajidin jujjuyawan manzon Allah alaihi salatu wassalam a cikin as-sajidin masu sujada sune iyayen shi da kakannin shi alaihi salatu wassalam innahu huwa as-sami'ul alim haqiqa ubangiji subhanahu wa ta'ala huwa as-sami' shine mai ji daga abubuwan da kuke aikata baki daya al-alim mai cikakken sani subhanahu wa ta'ala duk abin da kake yi Allah na sane da shi ya san shi kuma yana kula da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai yi hukunci akan shi to ina ganin saboda yanayin lokaci ko dan mun ja lokacin namu da yawa kusa awa da ina ganin ya kamata mu kwana sai kuma in Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka ba mu albarka alqur'ani Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah ka yadda da mu Allah ka yadda da mu Allah ka ba mu albarka ramadan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alazim wa ballaghal mustafa alkarim wa nahana ala kama qala rabbuna min ash-shahidin alhamdulillah to nan za mu kwana sai Allah ya kai mu ban sani ba ko akwai tambaya وعليكم السلام ورحمة الله نعم 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 to malamin ne yake tambaya wai game da wannan yanayi da ake na hana juma'a da gangan to wai shin ya halatta wasu mutane su je su yi juma'a misali a gida ko misali a masallacin anguwarsu to shi ma dai wannan ne irin ansar da zan bada irin ansar GH yanzu fatawoyi sun yawa kuma malamai suna tafiyar da fatawoyin kuma wanda suka isa kace bata yi ba a rufe ka da hujja kace ta yi a rufe ka da hujja to ni irin wannan kawai irin bayanin da Shehu Ibrahim ya ni kanshi zan tsaya idza kana al-amr mukhtalifun fihi falil insani an ya'khudha ma sha'a aw yatruka ma sha'a idan abu ya zama da safanin malamai wannan sun ce yayi wannan sun ce bai ba to kaga da maka zabi wanda kake so kuma ka ka bar wanda baka so to amma dai ni inda na tsaya cewa tunda abubuwa sun zama haka to shikenan ni dai na hakura da juma amma ko ban ce wanda yayi laifi ba wanda yayi ya samu lada ni ma da ni azhar na samu lada kenan mu ji haka muwafaka dai Allah ya sa mu hadu da Allah lafiya alhamdulillah na'am amin
wanda yake rantsuwa kan ƙarya
na
kuma ya san ga abin da yake rantsuwa ko kana zuwa ko da abu da Allah ya karbe mun yau mun yi kuma
na'am to idan mutun ya rantsuwa akan ƙarya da gangan to shi wannan ka fara ma te mai kada rantsuwa da gangan ka fara ma te mai kada wannan dai yaje ta istighfari in ya shawo kan Allah ya yi mai shikenan amma kuma irin wannan Allah bai cika barin su ba yana kwatanta aya akan su dan ya zama dare an sha gani da yawa dai ba an buga misali ba to da haka ita rantsuwar ƙarya muta'ammidul kazib ko mugun abu ne Allah ya kiyaye mu da shi kuma Allah na iya yi ma mutum wani abu tun haka na'am salat Allah ya mana muwafaka Fatiha da salati fati